This is the ABBA medley, and it's in the key of D. The other three parts bring us in, and we come in on bar 5, one note up from the pitch. Like I always do, for somewhere in the crowd there's you. Wishing every show was the last show. Glad to hear you, glad to hear you coming. And suddenly it's gonna be different when I'm on the stage to on the stage to na 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 night. Super duper, duper lights are gonna find me shining like the super pa trooper pa, smiling, having super pa trooper pa, feeling like a number one. Super pa trooper pa, beams are gonna blind me, but I won't feel super pa trooper pa like I always super pa trooper pa. Somewhere in the crowd there's you. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh. Ba 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 ba. Why wa wa why did I ever let you go? Mama 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 mia mama 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 mia. Why mama ma? I could never let you know. I could never let you know. I could never let you go. No. Ba 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 da 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 da